ni a ganina goyon baya kukar a goyon baya ba shi bane, in kuma sun zama musu lalle cewa da yake su dama ƴan anshin shatani za su goyi baya, to su tabbatar cewa an yi shi yadda doka ta tanada. That is, a yi shi cewa an made it a full state of emergency, yadda kowa zai tabbatar cewa wannan guri an ba maso da tsaki ragaman abin gaba ɗaya daga farko har ƙarshe.
I do not subscribe for the extension of emergency, because if you look at it, they extended it once, they extended it second time, the result is not there. What is the essence of seeking for another emergency rule?
Tunde ba samu result ba, wannan shine third emergency, but that's like 18 months mun je kenan. And in they can do ba abubuwa sun je daga frying pan zuwa wuta gaba daya. A gaskiya gwamnati ta duba mun gan kaman ba shine solution din, kaman yadda mutane suka ce mun gan kaman ba political will ne a kawo wannan abu zuwa karshe. Indai akwai political will din, ban gan yadda Boko Haram za ta.
Wasu jama'a kenan a Yola Fadar jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da aka kafa wa dokar ta bace yau fiye da watanni 18 ke fa bayyana ra'ayinsu game da batun sake karawa a din dokar da shugaba Goodluck Jonathan ke buƙatar karawa. To kome jama'a ke ca game da 'yan majalisar ƙasar da yanzu batun ma ke gabansu? Alhaji Yayaji Gombe, wani kusa jam'iyyar PDP, na maganin ba abun mamaki bane idan 'yan majalisar suka amince.
Su 'yan majalisar tarayya, ina so ka sani, ba su damu da abin da ya rami al'ummarsu ba, kaɗan daga cikinsu ne suka damu, kuma kaɗan dinan ba za su iya magance al'amarin da ƙasar ne ta samu kanta ba. Ka fahimta? To don haka duk wannan abin baɗin da ke faruwa, inda an raja a kan abin da ya shafi al'umma ne, ta an magance wannan lamarin. Ba mamaki hakan ya kasance, saboda al'adunsu ne na harkokin yau da kullum na me za su samu su aljefansu. Shi ne matsalar, inda ba su damu da abin za su aljefansu da wannan abin bai kai ga wannan matsayi ba. Shawar zan ba su shi ne su sani cewa jama'a suka zaɓe su a mazaɓinsu suka kai su wannan matsayi, ta sun akwai haƙoƙin jama'a a kansu. Duk abin da za su samu a bisa kan hanyar Allah ba kuma hanya ce ta gari wacce isa suka samu ba, don haka su tsaya su tabbatar sun kare haƙoƙin abin da ya shafi al'umman ƙasar nan, domin haƙoƙin ƙasar nan yana kansu.
To sai dai kuma wani kusa a jam'iyyar ta PDP Dr. Umar Ado, na ma nuna ɓacin ransa ne game da halin ko'in kula da kuma shakulatin ɓangaren da yake zargin wasu shugabannin jihar ke nunawa. Nuna goyon baya ga Goodluck Jonathan a wannan yunƙuri, musamman ma wajen tallata tazarcinsa. Dr. Umar Ado ya ce abin mamaki ne yayin da duk da dokar ta ɓaci yanzu haka akwai garuruwa da dama da ke hannun 'yan Boko Haram, tare ma da sauya sunayen garuruwan zuwa Madinatul Islam.
A to gaba na faɗa irin waɗanda suke kan cewa a zaɓi Jonathan a maida Jonathan, nace musu kan cewa menene ne gwamnatin Jonathan ne a Adamawa, menene amfanin gwamnatin Jonathan a Adamawa. Gwamnatin da ko da ba ita ta kawo mana wannan albala'un da ya same mu ba, ta kasa kare mu, ai ba amfaninta. Yau fa ana koran mutanenmu, ana kashe su, ana tura su cikin dajujjuka, cikin duwatsu, masifa dai na bala'i wanda ba mu taɓa garin shi ba ya same mu, ya addabe mu Adama. Kuma a ƙarƙashin wannan gwamnatin ne, ta yaya wani mai hankali, duk mai hankali ya ce wai a goyi bayan gwamnatin nan, wato a tabbatar mana masifan nan
yanzu dai an zura ido ne a ga koshin 'yan majalisar za su amince da wannan bukata ta shugaban ƙasa ko kuma a Ibrahim Abdulazizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.